laifukan mu yau mun take ba maganin kure sai na wasu kai ji da laifukan kama farfesa bar so ka gane laifin kowa laifi tudu yana kan kowa kowan cikin mu ai bai shawa mai fallasa ka bar gaggawa ba so ake a to zartawa laifi tudu yana kan kowa kafin kai a motsa ya kai duwa ba fallasar ake sanjiwa kafin ka duba laifin kowa karya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa kafin ka duba laifin kowa karya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa gangar jiki ji tsoron Allah ruhi yana ta yin kankara kafin ka duba laifin kowa ya ma ka gane kai kasira kowa cikin mu kai shi da rauni me za shi sani saurin fara gangar wa'azu in an doko ku daure jikin ku har ta yi rara yi hisabi da kanka mai saurare bar gafala da laifin kowa kafin ka duba laifin kowa karya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa san zuciya da san tozarci wasu kan kai su gane laifin bayi shi ko ubangijin da shi ya yi komai kullum yana suturce bayi wasu na ya maɗiɗi na labari mai laifi a yarda su dai yayi mai fallasa ina ka gari ba mai san ka zo na sirrin bayi da ma za mu ɗan shagale to da kanmu mu ban san mu gane laifin kowa kafin ka duba laifin kowa karya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa ko tsoron ka gane laifin kanka shi ne kake ta neman nausu ko an guje ina a tsere an je karka ɗaubaka sai masu makirci na nafsu wai yo Allah da ka kai ta kaita ma nausu duk laifukan mu yau mun take ba maganin kure sai na wasu kai ji da laifukan kama farfesa bar so ka gane laifin kowa kafin ka duba laifin kowa karya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa indai ka shagaltuna bisa kanka zai wahala ka hango kowa yau kowa ta kai farautar kwana haɗarin rayuwa yana kan kowa kodayin ƙurin faɗar alkhairi ko kamin ta aibata kowa in gyara kake fiɗa sa hikima kyawun mau'iza da sirrantawa ko uku so muke mutuwa da asiri mun kai idan ga laifin kowa kafin ka duba laifin kowa kariya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa kafin ka duba laifin kowa kariya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa kafin ka duba laifin kowa kariya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa shi laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa mai laifi ya dinga auren tuwa dinga auren tuwa
ya dinga auren tuwa.